This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 1 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, Isra'ila ta kaddamar da hare-haren kasa akan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin, sannan sun ayyana yankunanta a arewaci a matsayin sansanin soji. Yayin da Isra'ila take kaiwa kawayen Iran a yankin hare-hare, ma'aikatar harkokin wajen Iran din ta ce ba za ta aike dakaru zuwa Lebanon ko Gaza don tunkarar Isra'ila ba. Sannan mazauna yankin yammacin jihar North Carolina suna fama da mummunar sakamakon barnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Helene, wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane, yayin da mazauna yankin suke fama da matsalar ambaliyar ruwa da katsewar muhimman abubuwan more rayuwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa a Najeriya a yau ake bikin cika shekaru 64 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Birtaniya.
Ba ce mun samu ma yancin ko kuma mun ma samu ba, saboda akwai mutanen mu suna nan kamar bayu ana cin zarafin su ana kama su.
Za a ji cewa a Najeriya kungiyar gwadago ta NLC ta yi fatali da sabon tsari na biyan mafi karancin albashin naira 70,000. To ko me wasu ma'aikata ke cewa?
Maimakon a ce wannan karin aka yi, gara a ce an san duyan da aka yi, ko kuma an bi duk wasu hanyoyi da ya kamata a bi domin gwamnati ta rage radadin da yake faruwa a Najeriya.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba batun takaddamar siyasa da ta kunno kai a jihar Zamfara a tsakanin gwamna Dauda Lawal da karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren kasa akan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin a cewar jami'ai, sannan sun ayyana yankunanta a arewaci a matsayin sansanin soji, wanda ke zama manuniya cewa ba da jimawa ba za a sake aike wasu dakaru cikin Lebanon don su yaƙi mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Isra'ila ta sanar da Amurka akan hare-haren. Ya ce bayanan su sun nuna cewa takaitattun hare-hare ne, wanda ya maida hankali akan cibiyoyin Hezbollah da ke daura da kan iyaka. Babu rahotanni akan wani arangama ta gaba da gaba tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hezbollah a cikin Lebanon. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a tsagaita wuta, yayin da rahotanni ke nuni da cewa Isra'ila tana shirin kaddamar da takaitaccen mamaya ta kasa zuwa Lebanon don yakar Hezbollah. Iran ba za ta aike dakaru zuwa Lebanon ko Gaza don tunkarar Isra'ila ba, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta faɗa a ranar Litinin, yayin da Isra'ilar take kaiwa kawayenta a yankin hare-hare. Babu bukatar mu aike karin dakaru ko dakarun jamhuriyar Iran, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Nasir Kanani. Sannan ya kara da cewa Lebanon da mayakan a yankunan Filistino za su iya sannan suna da karfin kare kansu daga hare-haren Isra'ila. A 'yan kwanakin bayan nan, Isra'ila ta zafafa kaiwa ayarin rundunar tawaye ga mayar kungiyoyin mayakan Iran a yankin hare-haren sama a Lebanon, wanda ya kunshi kasashen Syria, Yemen da Iraq. Mazauna yankin yammacin jihar North Carolina suna fama da mummunar sakamakon barnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Helene, wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane. Sannan mazauna yankin suna fama da ambaliyar ruwa da ta malala tituna, kana ta yi sanadiyar katsewar muhimman abubuwan more rayuwa. An alakanta mutuwar sama da mutane 100 a fadin jihohi 6 da guguwar mai karfi wacce ta ratsa cikin arewacin Florida da yammacin ranar Alhamis, kafin ta bara barna a ciki sannan ta karasa zuwa yankunan Carolina. Mutane 600 ne ba a san inda suke ba har yanzu, inji mai baiwa hukumar tsaron cikin gidan Amurka shawara akan al'amuran tsaro Liz Sherwood Randall a White House. kodayake ta tabbatar da cewa za a iya samun bambancin alƙaluma yayin da wasu masu aikin agaji suka karasa wasu wuraren. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, anjima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da kware-kware bikin ranar yancin kai na bana dan kalubalen da kasar ke ciki na tsadar rayuwa. A 30 nan ne Najeriya ke cika shekara 64 da samun yancin kai daga 'yan mulkin mallaka na Birtaniya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamil Hika ya aiko mana.
This government of President Bola Ahmed Tinubu has very much aware of and deeply sympathizes with all the...
Wannan gwamnatin ta shugaba Bola Tinubu na matuƙar sane da kuma jajantawa 'yan ƙasa don yanayin kuncin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki. Yau bayan matakan da ba za a iya kauce musu ba da suka hada da cire tallafin man fetur. In ji sakataren gwamnatin Najeriya George Akome cikin dalilan da suka saka aniyar yin ƙwarya-ƙwaryen shagali.
Launching a presidential initiative to move the country from fossil fuels to compressed natural gas here.
Shima ministan labaru Muhammad Idris Malagi da ke kare manufofin gwamnatin na nuna bayan wuya sai dadi ya ce gwamnatin ta dau matakan amfani da iskar gas ga lamuran sufuri don kawo sauki ga 'yan Najeriya. A fadar Aso Rock an kaddamar da motocin safa 64 masu aiki da iskar gas daidai da yawan shekarun yanci zuwa yanzu. Duk wannan tabarun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal zane ne akan ruwa da ke zayyana yadda gwamnatin ta tura Najeriya daga ciwon targaɗe zuwa karaya.
So shine ni gwamnatin nan ruwa su da ni a aiki ba ruwan su da Najeriya. Yawancin su kaga ƴaƴan su iyalin su suna Florida, suna England, America, ba inda ba suke. So su dai damo su su tara inda sun gama shekaru 4 ko 8 za su koma da su jani iyalin su su bar mu da yunwa.
Yadima Suleiman, wanda ke jagorantar kungiyar masu bukata ta musamman ta Arewa, ya ce jama'ar sa har yanzu ba su samu yanci ba.
Ba shi mun samu man yancin ko kuma ba mu samu ba, saboda akwai mutanen mu suna nan kamar bayu ana cin zarafin su, ana kama su da sunan suna bara ana walakanta su ba amma kai su kotu ana walakanta su.
Irimu Suleiman, kai da ake magana da yancin kasa me ya kawo hada wannan kuma da yancin na kasa su?
Dama daga bautan da ake tunanin ana bautar da mutane sai ta ake son a samu yancin kasa. Kasa ba ta samu yanci idan 'yan kasar ta ba su da yanci.
Mai bawa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari na nuna muhimmancin addu'a a nan don samun sauki daga kalubalen da ƙasa ke ciki wanda ya ce ya shafi tattalin arzikin duniya ne.
So me kuma ake so a yi mana illa banda mu maida al'amuranmu ga Allah, mai ta addu'a mu gyara tsakaninmu da Allah, mu rabu da 'yan taɓare kowa ya rasa.
A karo na farko tun 1978 da tsohon shugaban mulkin soja Olusegun Obasanjo ya sauya takin Najeriya daga wanda aka yayata a lokacin yanci wato Najeriya LB zuwa Arise Okunfetsoit. Bana za a koma tsohon takin na amsar mulki daga 'yan mulkin mallaka da ke cikin kudurorin da majalisar dokoki ta fi gaggawar amincewa da su. Hakika, talakawa sun shafa wa kansu ruwa daga cin abinci sau uku a wuni zuwa abubuwa masu rahusa kamar rama don maganin yunwa, inda sufuri kuma in ba ya zama dole ba sai a daka sayyada. Nasiru Adamil Hika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamil Hika da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
Kimanin mutum 6,000 ne suka yi fama da matsanancin yunwa a Haiti, inda kusan rabin al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan 11 suke fuskantar matsalolin yunwa ko kuma mafi munin matsalar gugun masu aikata laifuka a babban birnin kasar Port-au-Prince da sauran wurare, a cewar wani rahoton da aka fitar ranar Litinin. Alƙaluman 'yan Haiti da ke fama da tashin hankali, matsalolin gaggawa, yunwa da rashin abinci ya ƙaru da miliyan 1.2 a shekarar da ta gabata, da kiyasin miliyan 5.4 yayin da rikici ya barke tsakanin kungiyoyin ta'addanci wanda ya janyo tsaiko a harkokin zirga-zirgar kayayyaki sannan ya hana mutane fita daga gidajensu su sayi abinci a cewar rahoton da Integrated Food Security Phase Classification ya rubuta. Mutane 5,636 da ke fama da yunwa a wani mataki mafi muni suna zaune ne a sansanonin wucin gadi a fadin yankin birnin kamar yadda rahoton ya bayyana, wanda ya nuna cewa wasu 'yan haiti miliyan 2 za su fuskanci yunwa. Fitaccen dan wasan kwallon kwando da ya samu shiga jerin fitattu na Hall of Fame Dikembe Mutombo, wanda ya kasance daga cikin 'yan wasar masu tsar gida a tarihin gasar NBA, ya mutu a ranar Litinin bayan ya sha fama da cutar dajin kwakwalwa, abinda kungiyar kwallon kwandon ta sanar kenan. Ya mutu yana da shekaru 58 a duniya. Shekaru 2 da suka gabata ne dangin mamacin suka bayyana cewa ana mishi maganin cutar dajin kwakwalwa a Atlanta don cire karin da ya tsuro masa a kwakwalwa. Hukumar NBA ya ce ya cika zagaye da iyalansa. Dikembe Mutombo fitaccen dan wasa ne, inji kwamishinan NBA Adam Silver. Ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba wajen kare gida a tarihin gasar NBA, a wajen fili kuma ya karkata hankalinsa ga taimakon mutane. Mutombo ya kwashe tsawon kakar wasanni 18 a NBA, inda ya buga wa Denver, Atlanta, Houston, Philadelphia, New York, sai kuma kungiyar New Jersey Nets.
Sage da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan cin mai yarjejeniyar ya fara biyan sabon mafi karancin albashi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi da gamayar kungiyoyin kwadago a kasar watanni 2 da suka wuce, yanzu gwamnatin tarayyar ta fara biyan mafi karancin albashi na naira 70,000. Sai dai kungiyar kwadago ta NLC ta yi fatali da sabon tsarin, inda ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar ta saba wa yarjejeniyar da suka kulla a watan Yulin da ya gabata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar Murƙayya Bashi ta aiko mana, wanda ya fara jin ra'ayoyin wasu ma'aikata a Abuja da suka fara cin gajiyar sabon tsarin.
Sunana Isa Usman. To fa lillahi alhamdu, naira 70,000 ba karin tabowa ba, ya ma tabe komai tunda ba ta yi min komai, ko da ruwa na mu'amalar yau da gobe ba ta isa ta. A matsayina na mazaunin wannan yanki, kusan ruwa kansa ina amfani da wajen na naira 40,000 zuwa 50,000, abin da ya shafi na sha, wanda ya shafi na wanke-wanke da wankin kayan yara da sauransu.
Sunana Muhammad Musa. Shi wannan karin zai kara jefa al'ummar kasar ne a cikin yanayi na matsatsi na tsadar rayuwa. Maimakon a ce wannan karin aka yi, gara a ce an san duyan da aka yi, ko kuma an bi duk wasu hanyoyi da ya kamata a bi domin gwamnati ta rage radadin da yake faruwa a Najeriya.
To sunana Ibrahim Muhammad. A gaskiya wannan karin albashi da aka samu, ko wance aka fara biya mafi karanci na naira 70,000 din nan, alajeran gaskiya ga mu kananan ma'aikata za mu ce mun samu gaskiya farin ciki ga wannan lamari da aka kasance kai a ciki.
Sunana Abdullahi Ishaq. To ba wani hanyar canza rayuwa da abin nan ya samu, kamar an baka abu ne da hannun dama an karbe da hannun hagu, duba da yadda kasar ta zama a tsarin da ake ciki abin ba daɗi. Yanzu kamar yanayin transport, daga inda ake kai ga 300 yanzu ya koma 600 or 500, to dan haka kuma an ma ƙari ne ta wani abu, kaga kamar an ƙara mu amma fa ba ƙarin akai ba.
Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta NLC, ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta sauka akan yarjejeniyar da suka cimma, domin a kunshin yarjejeniyar babu batun karin farashin litar man fetur.
Maganan wai gwamnati ta ci kan kauri na bada mafi kankanta albashi na 70,000, wannan zancen banza ne, kuma zance ne na shirme. Ai magana ta gaskiya shine, me yasa sai yanzu, kuma me isa lokacin da muka cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayya cewa ai da fari cewa suka yi sun amince za su ba mu 250,000, in sun ba da 250,000 za su yi karin mai. Muka ce mu ba mu yadda ba, babu za mu dauki wannan magana ba, kuma ba za mu dauki batun karin mai ba. Aka ce yarjejeniya aka dawo mafi kankanta albashi 70,000, inda aka ce bayan shekara uku haka za su sake duba wannan kari a ci gaba da shi, kuma babu maganar karin mai. Sai gashi gwamnatin tarayya sun ba da 70,000, sun zo sun yi karin mai na renin wayo da renin hankali. Saboda haka mun fitar da sanarwar mu tun a baya cewa gwamnatin Tinubu ta sabawa yarjejeniyar da muka yi kuma ta yaudara al'ummar Najeriya kuma ta yi mana yaudara kuma ba za mu zuba ido mu kalla ba. Saboda haka in zaben sai aka yi da yake fada cewa ƴan Najeriya sun zabe shi zama shugaban kasa wajibi ne saurari al'umma ko kuma ya karo da fushin al'umma.
ƴan Najeriya dai na hankorin ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta dauka wajen tursasa gwamnonin jihohi da sauran kamfanoni da ma'aikatu wajen fara biyan sabon tsarin albashin. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida da Ruqayya Basha da wannan rahoton. Yanzu kuma gashirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Akwai jita-jita da ake tabazawa a Najeriya cewa watakila shugaban Najeriya dan Bola Ahmed Tinubu zai yi wa gwamnatin Sakkwas Kwarima yanda zai canja wasu ministoci ya nada wasu ya salamu wasu. To bisa ga al'ada duk dan siyasa da ke son ya zama minista yana bukatar goyon baya daga jihar musamman daga wurin gwamnatinsa. A bisa sanin haka za a iya dauka cewa Bello Muhammad Matawalle Maradun wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu zai iya samun goyon bayan gwamnatin jihar Zamfara ne yanzu Dauda Lawan domin ya ci gaba da rike wannan mukamin nasa ko kuma a ci gaba da barin sa a matsayin minista. Wannan ayar tambayar ta wajaba domin sanin irin zazzafan fadan da ke gudana a tsakanin wayannan mutane guda biyu musamman a shafunan duniyar gizo inda suke cece kuce suna zargin juna da abubuwa da yawa. Bayan da bayan haka meye tasirin wannan fadan nasu akan mutanen jihar Zamfara da kuma ci gaban ita wannan jiha din? To muna da muhawara da ke kan hanya amma kafin sannan bari mu jira ra'ayoyin wasu ƴan Zamfara din.
Ai abun biyu ne. Yanzu halin da ake ciki talakan Zamfara ba abin da yake so illa ya samu zaman lafiya. Ministan gara ake ta kalubalanta ta ya taso. Dama abin da ake so ga shugabanci ya za a ga a faɗi laifinka kuma ka gyara kuma ya taso tsakanin shi da Allah ana kokarin akai ƙarshen matsalar ga ita ce talakan Zamfara ke so. Shi wannan mai tuka me yayi? Ina ka taba ganin ya je jaje? Ina ka taba ganin an dauke sojoji Dauda ya tashi tsaya ce sai an maida su? Tunda ya ce dauke su ake daga Abuja an kwashi ke shugaban sojojin gaba ɗaya an kawo Sokoto don a kai ƙarshen matsalar tsaro kuma ya tattaro wani aiki a tashi tsakani da Allah kamar yadda shi Matawalle ya zo Dauda ya roki arziki ya roki alhurma a taro a kai ƙarshen matsalar nan ita ce damuwar mutanen Zamfara. Wannan shine ra'ayina.
Sunana Jamilu Muhammad Karu. A gaskiya wannan takaddama da take faruwa tsakanin gwamnati mai ci yanzu ta Dr. Dauda Lawan Dare da gwamnatin da ta gabata ta karamin ministan tsaro na yanzu wato Bello Matawalle abu ne wanda dole sai gwamnatin da ta shigo ta yi bincike akai saboda jiha ta riga ta daidaice abubuwa sun riga sun lalace kudaden da ya kamata a yi amfani da su amma talakawa aiki ba a yi ba hankalin mutane ya tashi saboda tsaro sannan akwai allegations iri-iri daban-daban da shi wannan karamin minista da tsaro yake fuskanta.
To haka ne, to kamar da muka ce akwai muhawara kuma wakilin mu a can Gusau Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana ita muhawara din a tsakanin gigga guda biyu na jam'iyyar da ke mulki ta PDP da kuma jam'iyyar adawa ta APC. Ba tare da bata lokaci ba zan ba Abdulrazak din ya gabatar da bakin nasa.
Jami'u sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da kasantuwa da juna a cikin wannan shiri na Tsaka mai wuya. Shiri da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. A wannan lokaci za mu tattauna ne da wasu muhimman mutane guda biyu daga jihar Zamfara musamman kacokan tattaunawa da kasance ne a kan cece kuce da takaddama da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle wanda shi ne karamin ministan tsaro a Najeriya da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal akan abin da shafi ita kanta jihar ta Zamfara. Domin samun nasarar tattauna wannan shiri kai tsaye ina tare da sakataren jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Naziru Ibrahim Rufa'i. Ma Naziru, ina maka barka da shigowa cikin wannan shiri.
Alhamdulillah, ina ma godiya da wannan gaita da kai mani ko muna tare da kai insha Allah. Assalamu alaikum.
Daga bangaren tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro a matakin kasa wato Bello Matawalle akwai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na jihar Zamfara wanda kuma shine tsohon babban darakta mai kula da sashen yan jarida a lokacin mulkin gwamna Matawalle wato Yusuf Idris Gusau. Malam Yusuf, muna maka barka shigowa cikin wannan shiri.
Malam Abdulrazak, muna godiya kuma muna godiya bisa wannan karama da kuma gaisa sama da aka yi a wannan shiri.
To malamai zamu soma wannan shiri a sanin ku ne cewa bangaren ku guda biyu wato shi gwamnati Dauda da shi minista Bello Mutawalli akwai takaddama kwarai da gaske musamman abin da shahi zargin juna da abubuwa. Wai bari in soma da shi Malam Naziru na bangaren gwamnati yake yanzu a jihar Zamfara. A menene babban matsala tsakanin waɗannan mutanen guda biyu?
A'udhu billahi min alimin shaitan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai ina ma Allah godiya samu na cikin wannan tattaunawa mai albarka a wannan gidan rediyo mai albarka. Ban tunanin akwai wani takaddama tsakanin mai girma gwamna da shi mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara ko ministan tsaro a yanzu wanda take tsakanin su gudun sai dai tsakanin yanayin da aka gabatar da gwamnatin jihar Zamfara a baya da yadda shi ko mai girma gwamna Dauda ya karbi gwamnatin. To wannan abu ne shi ne takaddamar da mutane suke ganin kamar ana samu tsakanin su ba wai tsakanin su bane, a'a abu ne wanda ya shafi al'umma. Shi wanda ya gabata yayi abin da ya tsaya na tsawon shekara hudu, yayi mulkin da ya tsawon shekara hudu, shi ko mai girma kuma da Dauda lawan dare yazo ya fito takara, Allah ya bashi nasara ya karbi gwamnati. To irin abubuwan da aka tarar cikin gwamnatin ne dole zuciya ta yi nauyi, shi ke sa abun na daman da shi His Excellency har zaka ji yana nuna damuwa yadda ya karbi jihar. Duka abubuwan dai suna da alaka ne da bishin jihar da ke damun shi His Excellency.
Malam Naziru, kai magana dunkule, abubuwan da aka tarar kamar yaya?
Kamar da ka sani 2019 Allah ya ba mai girma gwamna Bello Mutawalli mulkin jiha duk da ba zaben mu aka yi ba lokacin muna tare da shi, amma da yanayi na shari'a da kuma wasu abubuwa da suka faru tsohon jam'iyyar shi ta yanzu ta ruguje kanta, Allah ya ɗauki mulki ya bashi a cikin jam'iyyar PDP aka shekara uku yana mulki, daga baya kafin shekara hudu ta ƙare ya koma APC. Sai kuma mai girma gwamna Dauda lawan dare yanzu ya yi fito takara a ƙarshen jam'iyyar PDP, Allah ya bashi nasara. To abubuwan da mu yanayin mulkin Bello Mutawalli shi yasa al'ummar jihar Zamfara suka kundura da mulkin, suka musu mulkin ya ƙare, kuma suka zaɓi mai girma Dr. Dauda lawan dare a matsayin yanzu ya kawo sauye-sauye da cigaba a cikin jihar Zamfara. Lokacin da His Excellency ya karɓi gwamnati aka yi kwamiti na karɓar mulki, to a yi isko abubuwa da yawa. Bayan abubuwan da aka gani na zahiri na rashin samun cigaban da aka tsammana ƙarƙashin gwamnatin da Bello Mutawalli, kuma a yi isko wasu barakaloli na ɓanna da aka samu na kuɗaɗe da mismanagement da wasu abubuwa da ba a yi tsammani a samu gajeren shi ba. To wannan abun ya sa duk lokacin da aka ɗauko yanayin da Bello Mutawalli gudanar da mulki, to duk wanda ke cikin wannan gwamnati zai ji rayuwar shi ta ɓaci. Ganin an karɓi gwamnati domin a kawo cigaba aka shekara uku babu cigaban da aka samu.
Malam Naziru, kamar kenan wannan shine dalilin da yasa ake ta wannan takun sa ake na tsakanin su.
Kusan shine.
To bari mu koma ga shi Malam Yusuf Idris, sakataren labarin APC wanda shike ba da kariya ga bangaren shi tsohon gwamna Mutawalli. Malam Yusuf, kaji maganganun shi sakataren PDP wato Naziru, me zaka ce akan wannan magana ta shi?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna yi ma Allah godiya mai kowa mai kowa da cikin ni'imar rayuwa ya azurta mu da halartar wannan shiri na Voice of America domin yin bayanuna masu muhimmanci ga al'ummar ƙasa da kuma al'ummar duniya baki ɗaya. Kamar yadda ka saurare shi na saurare shi na ji shi, kuma tare da shi aka yi gwamnatin Mutawalli wanda yana cikinta. Kamar yadda yake ƙoƙarin ya nuna wani abu, to media ta fahimta da kuma abin da al'umma suke kallo da abin da ake a jihar Zamfara ba ta ƙaddama abin da ya isko ba ne, domin ai abin da ya isko shi mai girma gwamna Dauda ai ya isko abu a rubuce. Ita kuma transition na gwamnati, idan gwamnati za ta wuce za ta rubuta abin da ta bari ta bakanin uba, abin da baka yi ta bari za ka dawo,
ka kira ka ce to wannan ai baka yadda ba wannan baka yadda ba amma idan ka kula shi yanzu ne girma gwamna Dauda ya tafi dasuka a jihar Zamfara yayi kamfen da matsalar tsaro ai ba cewa ai ba ya aiki ba lokacin yana kamfen ba bai da tafi ce ba ya aiki ba ko kuma ba a kawo ci gaba ba abin da ya tafi ga mutanen karkara cewa laifin ne girma gwamna mutum ne lokacin yana gwamna wannan matsalar tsaro dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cikin sati biyu da kake wannan matsalar tsaro kafin shi Allah subhanahu wa ta'ala baya mishi hikima baya mishi dabara baya mishi wani sai ya rafi sai bashi gwamna to da ya bashi gwamna da ya shigo banda a waje yake kamar dan kwallo ne mai kallon kwallo baya yana kallon kwallo domin in ka kula shi mai girma gwamnan Zamfara ne yanzu bai taɓa yin aikin gwamnati wani wuri ba in ba aikin banki ba bai taɓa yin harkar siyasa ba ko riƙe wani political appointment babu wani misali da ya taɓa riƙawa in ba aikin banki ba to abin da yake tsammani kamar yadda ake aikin banki haka ake aikin gwamnatin jiha to da ya shigo ya ga abin ya gagare shi ya fi ƙarfin shi to shi ne sai yake ƙoƙarin yanzu ya ɗauki laifukan matsalar tsaron ya mai da ita jingina ta ga mai girma ba ministan tsaro na kasa ne
yanzu to kenan shi wannan shine dalilin ku na daura ta kwada marar ta ganin sarki da kuma da martani
ai babu dalilin da zai sa mutum ya kore makaci ya maka kazashi misali yanzu ai matsayin shi na gwamna idan zai magana a kafafen yaɗa labarai ya kamata ya san maganganun da zai yi ma ya faɗa domin shi yanzu duk maganar da ya faɗa magana ce wanda za a ɗauka matsayin shugaba ya yi ta waɗansu maganganun da yake zana ai yana kallon idan muka yi shiru ko muka kyale shi ba abin da ya faɗa gaskiya ne kenan
to a
hali duk waɗannan maganganun da ya faɗa ciki babu magana ta gaskiya ciki ko ɗaya
to malam Naziru kaji shi ansa da ya bada shi ita takaddama ma da kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin ku daban-daban
to a gaishe ku to idan Allah ya kama rana to za mu shi gaskiya ne lokacin da yake campaign neman a zabe shi gwamna Dauda Lawan ya taba alƙawarin cewa in an zabe shi din zai kawo ƙarshen harkar tsaro a Zamfara a cikin makonni biyu kacal sannan kuma gaskiya ne shi Bello Mutole ya taba zargin tsofaffin gwamnoni cewa suna da alaka da kusanci da yan ta'adda sannan me yasa shi Bello Mutole din ya dinga haduwa da shugabanni ko kuma jagororin yan ta'adda din a cikin gidan gwamnati na Gusau duk wannan suna cin abubuwan da muke son tabawa in Allah ya kai mu rana wato yanzu muna godiya ga su bakin namu wato Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma Yusuf Idris Gusau da kuma musamman shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura da ya hada mana wannan muhawara tare da su a madadin su Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington mun baku lafiya
to madalla ga da Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarin duniya amma wannan karan a takaice
Muhammad Hafiz a takaice Isra'ila ta kaddamar da hare-haren kasa akan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin a cewar jami'ai sannan sun ayyana al'ummomin ta arewaci a matsayin sansanin soji wanda ke zama manuniya cewa ba da jimawa ba za a sake aiki wasu dakaru cikin Lebanon don su yaƙi mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Iran ba za ta aiki dakaru zuwa Lebanon ko Gaza don tunkarar Isra'ila ba kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta faɗa a ranar Litinin yayin da Isra'ila take kaiwa ƙawayenta a yankin hare-hare. Mazauna yankin yammacin jihar North Carolina suna fama da mummunar sakamakon ɓarnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Helene wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane. Sannan mazauna yankin suna fama da ambaliyar ruwa da ta malala tituna kana ta yi sanadiyar katsewar muhimman abubuwan more rayuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimaicin wannan shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi daidai ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.